أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قرأتم من الكتاب بقية المستفيد شرح منية المريد مسيد محمد العربي السائحي رضي الله تعالى عنه. من أشكين شافي نفسي تند بقل أشكين المطلب السادس daga cikin sab'u matalib inda yake bayani akan bambanci da sabani da ake samu tsakanin waliyai ahlu da'irati ko ahlu diwan, saboda bambancen mashayin su da zauƙin su da kuma martabobin su da muƙamin su. To sun makala ne, to daidai ina ne. To bismillahir rahmanir rahim. Yawa sun makala radiyallahu anhu. Sannan maulana Mushawwi Tijjani radiyallahu anhu ya ce yana bayani akan bambancin martabobi da maziya da daraja na waliyai. Shawwi Tijjani ya ce wa zalika kama ya kauli babil arifina, wannan bambancin sabani da bambancin da'awi ko da'awoyi, kamar yadda yake afkuwa ga wani ba'alin arifai masana Allah, abinda yake abkuwa ga shashin su min annahu yudrikum min ulumil muhammadiyya, yana iya liskar ilmomi al muhammadiyya. Abar danganta ga annabi Muhammadu, wanda madadin ilmin yake zuwa daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shine al ulumul muhammadiyya. Wani daga cikin su zai iya liskar wani bangare na wannan ilmi, akasara mafi yawa ma min al qulubi, daga qulubi gashi kuma duk a wilaya ba sama da kudide. Amma za a samu wani daga cikin ba'dul arifina ya riki wani ba'ali na ulumul muhammadiyya akasar mafi yawa min al-kudubi, daga ilimin da kudubi ya riska, ma annahu, tare da cewa shi wannan ba'dul arifina din la yashmu ra'ihatan, ba zai iya shakar ko da kanshi ɗaya ba li maqamihi, na muqamin kudubi. Tsakanin su ma akwai tazara da rata mai yawa tsakanin muƙaminsa da muƙamin ƙudubi, amma kuma ya iya liskar wani nau'i na ilimi al-muhammadiyya akasar mafi yawa min al-ƙudubi, daga yadda ƙudubi ya liska. Saboda wa fawqa kulli dhi ilmin alim, saboda dukkan wani mai ilimi akwai mai ilimi har ya take zuwa ga Ubangiji. Wala yaqdiru ala tajalliyatihi, amma ba'd al-arifina nan da aka haska masa wani ba'dun ilimi ba yi da iko ala tajalliyati, abu tajalliyati na wannan kulubin, wane shi matsayinsa bai kai ba. Sai ya kawo maka misali ya ce wa qadiyati sayyidina al-Khidir ma sayyidina Musa alayhi salam, kamar dai mashahuriyar qadiyan nan ta sayyidina Halluru da kuma sayyidina Musa alayhi salam, wane zuwa cikin suratul kafi ma'ama zikira, tare da abinda aka ambata min anna li sayyidina Musa alayhi salatu wassalamu alfa majlisin ma'allahi ta'ala, cewa annabi Musa alayhi salam yana da majlisi da ya zauna ya yi munajati da Ubangiji alfa majlisin, majlisi dubu, kuma kowane yana karɓar mabambantan ilimi a wajen Allah fi muddati hayati, a tsawon rayuwarsa shi annabi Musa, daga lokacin da aka aiko shi da manzanci zuwa wafatinsa, yana da majalisi dubu wanda kowanne ya yi talakinsa daga Ubangiji a wajen munajati. Kullu majalisin, dukkan majalisi ɗaya da ya yi munajati da Ubangiji a cikinsa, wahabahu Allahu ta'ala fi min al-ulumi, Allah ya bashi wani irin ilimi ma yubhiru uqulal khalaiki ajma'in, abinda yake dimauta hankulan halittu gaba daya. Ko na majalisi daya ilimin da Allah ya kurara wa annabi Musa, idan aka bayyana shi ga dukkan halittu, to yubhiru uqulal khalaik, zai dimauta ya rinjaye hankulan halittu ajma'in baki daya. To yana da irin wannan ilimomin daban-daban da majlisi daban-daban har guda dubu. Amma duk da haka da suka yi karambata da halruya aka yi. To haka lamarin yake. Sai halruya zo da wani ilimi daban wanda shi kuma Annabi Musa Allah bai sanar da shi wannan nau'in ba. Kuma dole ya sallama ya bi. To haka lamarin yake. Wa kalqudubil makatumi sai Tijjani sai tawabu ya koye kansa. Yace kamar qudubi ne al-makatum. Ayi qudubai a baya daban-daban. Amma shi da yazo sai ya dauki laqabin al-qudubil makatum. Ba wani qudubi a cikin arifai da aka masa laqabi ko ya dauki wannan tuta ta qudubil makatum. Amma qudubai an yi su iri-iri. Bayan sa ma an yi qudubai ko ana yi. To amma babu al-qudubil makatum shi kadai. Ma a gairihi tare da kaman shi ne qudubul makatumi ma a gairihi tare da waninsa shi ma ya sallama a iya nuna wa wani wali wanda bai kai shi ba wani nau'i na ilimi min al-ulumil muhammadiyya wanda shi kuma Allah bai kebance shi da shi ba thumma qala radiyallahu anhu sannan maulama shautu jani radiyallahu anhu yace walaysa martabatan kamilatan min jami'il wujuh ba wata martaba cikakkiya ta ilimi na ma'arifa ko ilimi na shari'a min jami'ul wujuh daga dukkan fuskoki a ce mutum duk wani ilimi ya san shi da dukkan fuskokinsa illa li sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam sai dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da martabatan kamilatan min jami'ul wujuh shi ne yake da martaba kamila daga dukkan fuskokin ilimi duk wani ilimi da Allah ya sanar da shi ga halittunsa to manzo Allah ya san wannan ilimi ko wani ilimi ba duka kar ka cire wani fanni har ilimin kele-kele da ilimi na science da na likitanci kawai lokacin bayyana shi ne bai yi ba manzo Allah ya yi wafati amma manzo Allah ya san shi bal da yawa daga cikin wadannan ilimomin an same su ne ma wasu a cikin hadisai daga cikin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane su kansu arifan da ake magana suna samun ilimi daban-daban ai a baya ya gaya maka cewa min annahu yudriku min al-ulumil muhammadiyya ashe ilimin ma na annabi muhammadu yana iya rinkar wani abu na ulumul muhammadiyya to tunda shi ake danganta ilimin ma zuwa gare shi ake samun wani bangare wani ya samu wani nau'i bai samu wani nau'i ba to ashe shi ne mai martabatan kamilatan min jami'il wujuhi kenan sallallahu alaihi wasallam wa qad waqabtu li ba'd ahli tahqiqi sai dai muhammad al-arabi as-sa'i yace haqiqa na ci karo da wani ba'alin ahlu tahqiqi ma'abota ilimin ma'arifa mimman lahul yadu dula fi ulumil awzaqi azwaqi daga cikin wanda suke da hannu mai tsawo cikin wannan fani na ilimin zauki shine ilimin ma'arifa wa asrarit tariqi wanda suke da hannu mai tsawo cikin asrarai na hanyar sufayi bayin Allah to na ci karo da shi fi ba'al mu'allifati cikin shashin wallafa-wallafansa al-mutalaqqati wanda aka yi talaqin ta min al-khas wal-aami daga kebantattun bayi da kuma gamagalin malamai ka gane ai wanda ta samu karbuwa bil qabuli tami da karbuwa cikakkiya la cikaro ala kalami abu sa'ud zance da yayi muwafiqin wanda ya dace da kalami sheikh ga zance shawtu jalil radiyallahu anhu zance jawu da jalil da ya fada fi ifada cikin wani tafi na ifadatul muridi shi ma na maganganun shawtu tijaniya wato shawtu tijani ne ifadatul muridi bima laysa min jawahiril maani wasu bangaren shawtu tijani da ba aka taro su wanda sai da alil harazimi bai same su ba bai rubuta su ba a cikin jawahiril maani ana cewa da tafi ifadatul muridi to yace na ci karo da zancen da ya dace a cikin littafin ifadatul muridi zance shawtu tijanin da ya dace da na wancan malami shine anna kullu wahidin min al-awliya hakika ko na ɗaya daga cikin waliyai yaqtasu yana kebantuwa bima la yushariku fihi gairuhu da abinda wannan sa baya tarayya da shi a cikin su inda ya kai muqamin wilaya to za a kebance shi da wani nau'i na ilimi wanda shi kadai yake banta da wannan ilimin a wannan zamanin a wannan rayuwar kafin yayi wafati wa in kana ala maqami minhu koda gairuhu din shi ne mafi daukakar muqami minhu fiye da shi wannan wahidu min al-awliya idan muqamin ka daban ilimin da Allah kuma ya baka daban wa nasuhu bayanin da shaudu jani yayi wa alam ka sani annahu lamma kana hadhihi at-tariq yayin da wannan hanya ta arifai sufaye ta kasance amruha al-amrun ta'jibun yana da ban mamaki wa sirruha sirrun ta garibun bako ne a wajen malaman zahiri to kallama tajidu ahliya muttafiqina zai kadan ya kalanta ma kwarai ka samu ahalin wannan tafarki na arifai muttafiqina sun yi ittifaki akan ilimi guda ko fanni kaza ko fahimta kaza shi yasa kake jin da'awoyin su yana sassabawa bayanan su yana sassabawa amsoshin su yana sassabawa zai yi ya kalla din ya kalanta ma kwarai ma din ta'kidu lil qillati ya kalanta kwarai ka samu ahalinta sun yi ittifaki aw yasbutu ko ko aw yusbitu ahaduhum lil akhir qadaman ko kuma daya daga cikin su ya tabbatar wa dayan qadaman duga digi da ya taka na ma'arifa ko na wilaya ko na wani muqami yace eh ya yadda wannan shine yake da muqami kaza aw yakuna lahu mu'azziman ko kuma wannan waliyin ya dinga ya kasance mu'azziman mai girmamawa lahu ailil akhir ga lil akhir ga dayan yana wali wancan yana wali kuma kaga yana bashi girma kamar muridi da shehinsa zai wahala bal shehu yace kai bali dai taral galib za ka ga mafi linjayen al'amarin anna kullu wahidin ko na daya daga cikin su yadda yana da awar annahu alwasil shine ya sadu da wannan muqamin ba wancan da yake da awa ba shi ma wace yana da awar ai ba kai ne kake kan wannan kadami ba ko kake kan wannan muqamin ni ne nake kai saboda me wa anna ghayruhu ko wanne yana ganin ai wanda ba shi ba laysa indahu da'ilun bai da wani muqami shi a wajensa hatta qala ba'dhum ha sai da wanda daga cikin su yace inna lil qudbi 100,000 maqami wa 42,000 daraja shi qudbi yana da muqami 1000 ne wa 42,000 daraja da kuma daraja 42,000 na daraja muqami 1000 daraja kuma 42,000 wa kullu wahidin mimman salaka martabatan fi hadhihi al-maratib to kowanne mutum daya daga cikin waliyai in ya shiga wata martaba daya min hadhihi al-maratib na wannan martaba 1000 da aka ce qudbi yana da ita ko ya shiga wata daraja daga cikin wannan daraja 1000 da kwaya 42 da aka ce yana da ita to amma ka samu wali ya dan ni taraki ya taka wata daraja ko wani muqami daga cikin wadannan muqamai ka gane min hadhihi al-maratib daga wannan martabobi 42,000 aw maqamun ko ya taka wani muqami daga cikin wannan muqaman 40,000 min hadhihi al-maqamat daga wannan muqamai to yara annahu yasluku hada maqamihi yana ganin ai shi yanzu ya shiga daya daga cikin muqami na 40 sai dinga ganin shi ma 40 ne alhaji ina ne to eh to yawa to idan aka ce aw maqaman min hadhihi al-maqamati ko ya taka wani muqami daga cikin wannan muqamai 1000 yara zai dinga gani annahu lam yasluk ahadun maqamahu haka yake zai dinga ganin ai ba wani mutum guda da ya shiga wannan muqami nasa har kudubun ma yana gabe bai kai ba saboda me ake samu wannan li quwwati adwarihi saboda alfun haskake kyakken wannan mukamin da ya taka kuma ashe ɗaya ne cikin dubu wata kila ma shine mafi kankanta amma sai ga ba wanda ya taba shiga wannan mukamin in ba shi ba saboda mai liqwati alwarihi saboda alfun haskake hakaken sa wa azimi asrarihi da kuma gilman asrarar da suke cikin wannan mukamai na ilimin ma'arifa da Allah ya kunshe shi a cikin wannan mukami intaha annan zance shi da jani kare bi lafazi da lafazin sa aka samu sai aka rubuta radiyallahu ta'ala anhu to alhamdulillah insha Allah.